الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu wannan rana mai albarka wanda muke ci gaba da darasin da mallam ya kaddamar a cikin wannan littafi mai albarka wato ma'ana Hisnul Muslim insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya a satin da ya gabata sai dai nan shafi na nawa ne anan shafi na 79 nan za mu tashi addu'a wadda ita ce ta 82 ko a kuma babin ita ce ta 8 inda yake cewa Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa ant Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal faqr wa a'udhu bika min azabil qabr la ilaha illa ant salasu maratin akan fadi wannan addu'a so uku wato ma'ana su uku ake maimaita ta ga abubuwan da take kunshe da shi abinda kike cewa Allahumma afini fi badani ya Allah ka bani lafiya fi badani a cikin jikina domin lafiya aba ce wanda ake bukatar ta kwarai da gaske baka sanin lafiya ɗaya ce daga cikin manya-manyan ni'imomi na Allah maɗaukakin sarki sai ranar da aka ce mutum baya da lafiya a nan za ka san cewa ashe lokacin da kake da lafiyar Allah maɗaukakin sarki ya maka babban ni'ima yayin da za ku ga wani can Allah ya shimfiɗa mar duniyar ba abin da ya nema ya rasa amma kuma lokaci guda Allah madaukakin sarki ya hana shi lafiyar kuma iyalan shi da ƴan uwan shi da masu kula da shi suna kewaye da shi likitoci suna yin iya kokarin su masu magunguna suna yi masu addu'a suna yi amma Allah ya bai ba shi lafiyar ba sai an juyar sai an kwantar sai an tayar kuma a wannan lokaci ya yadda duk abin da ya mallaka a duniya ya bayar a ba shi lafiyar abin da duk ya mallaka ya yadda ya bada Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiyar to amma abin mamaki a kashe garin da Allah kashe ta sai ku ga mutum ya kwana baya da ko naira ɗaya ko sisi bai kwana da shi ba amma kuma shi gashi nan Allah ya ba shi lafiyar lafiyar shi daram ga wani san ya tara kaman yayi fulo da su amma ya yarda ya miƙa shi kuma a ba shi lafiyar shi yasa saboda muhimmancin ta manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya buɗe wannan addu'a da cewa Allahumma afini fi badani Allah ka bani lafiya a cikin jikina Allahumma afini fi sam'i Allah ka ba ni lafiya game da jina ya zama na jina ji ne wanda yake ingantacce wanda zai rika jin abin da zai amfanar da shi a duniyar shi da lahirar shi Allahumma afini fi basari Allah ka ba ni lafiya game da ganina ka rika ganin abin da zai zame ma alkhairi a duniyarka da lahirarka wanda anan an yi abin da ake kira zikirul khas ba'dal am domin fadin manzo sallallahu alaihi wasallama da yake cewa Allah ka bani lafiya game da jikina ai da kunne da jiki gaba daya dukkanin su da kunne da idanu duk gaba daya jiki ne to amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake dace su saboda yake bance su saboda muhimmancin su kunne da idanuwa su ne hanyoyin da suke kaiwa zuciya sakonni saboda haka shi yasa Allah madaukakin sarki ya yawaita ambatan su a cikin alqur'ani waja'alna lakum sam'an wa absaran wa af'ida kunnan da Allah ya baka shine a matsayin amana baya halitta mutum ya ji abin da bai dace ya ji da wannan kunnan nashi ba ya kamata duk abin da zaka ji da kunnanka ya zama na abin da Allah ya yarda a ji ne shi yasa aka ce karka zauna wurin da ake yin tsaye gunguma Allah yake cewa wala takaut Allah madaukakin sarki yake ce da manzo sallallahu alaihi wasallama idan ka iske mutane yakuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakudu fi hadithin ghairi in ka iske mutane sun zauna suna ta kuzawa cikin ayoyin Allah zaman gulma zaman yi da mutane aka ce ba wai kai wato kai ba ake magana karka zauna da masu yin ma saboda bai halitta kunnan ka ya zauna ya rika jin waɗannan abubuwa to haka kuma gani ya kamata duk abinda idan ka zai gani ya ga abinda Allah ya yarda a gani abinda Allah bai yarda a gani ba karka gani da idanuwanka shi yasa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ka bani lafiya game da gani na da kuma ji na Allahumma ajini fi basari sai ce la ilaha illa anta babu wani abun bautatawa bisa ga tantanta sai kai Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr ya Allah ina neman tsarinka daga kafirci wal faqr da kuma talauci waɗannan abubuwa bala'o'i ne guda biyu waɗanda suke gaugawar karkatar da mutum ya bar Allah kafirci shine babban bala'i shine babbar musiba mutum ya wayi gari yana rayuwa a wannan duniya ba cikin bin Allah ba idan ya mutu kafiri ya shiga wuta har abada ba zai fita ba gashi kuma a duniyar bai samu ingantacciyar rayuwa ba domin a musulunci a nan ne ake samun ingantacciyar rayuwa bayan wannan sai talauci shi ma musiba ne galibi in ba mai ƙarfin imanin gaske ba talauci yakan sa mutane su bar Allah kai talauci yakan sa mutum ya kafirce wa Allah yakan sa mutum ya yi watsi da kaddara yakan sa mutum ya butulce wa Allah yakan sa mutum sai yasa za ku ga galibi wanda talauci ya yi wata tutu sai ku ga bai iya samun damar da zai tsaya ya yi addinin ba ma mutum ba ya da lokacin da zai tsaya ya yi addinin haka zai rayu sai yasa za ku ga wasu za ku ga gashi ba a ji daɗin duniyar ba kullum cikin wahala sannan kuma su ba masu addini ba ne ba kun ga wannan illar talauci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Allah ina neman ka tsare ni da kafirci da talauci saboda kowace musiba ce mai girma talauci zai iya kai ga mutum ya kafirta wa a'udhu bika min azabil qabr Allah ina neman ka tsare ni daga azabar kabari ita ma wannan babbar musiba ce daga lokacin da mutum ya shiga kabari ba da imani ba ya fuskanta azaba an dinga yimar wannan azabar kenan har zuwa ranar tashin alkiyama yasa azabar iri biyu ce azabar kabari daban kuma azabar da mutum zai hadu da ita ranar tashin alkiyama daban la ilaha illa anta babu wani abun bautatawa bisa ga tantanta kai tsaya ya Allah sahabiyul hadith sahaban da ya rawaito wannan hadisi kuwa Abu Bakarata Nufai'u binul Harith bin Kalda radiyallahu anhu ko bin Kilda sahaban da ya rawaito wannan hadisi shine Abu Bakarata wanda ake kira Nufai'u binul Harith bin Kilda kauluhu fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake ta Allahumma afini fi badani ma'anan shi shine Allahumma sallimni min al-afati Allah ka kubutar da ni daga cutu daga musibu wal amrad da cututtuka fi badani wanda za su zo su addabi jikina gashi addu'a ce dai ta fito daga bakin da baya kariya farin zakka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shiryarwa ce da karantarwa zuwa ga al'umma shi ashe yawaita wannan addu'a zai sa kullun Allah madaukakin sarki ya rika kara ma lafiya a cikin jikinka shi yasa ba abin da yafi imani dadi gashi kullun mutun kana jin dadin imani a ranka kala zamta abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar kullun Allah sai ya rika kara ma lafiya da ingantuwar jiki shi yasa za ku ga mafi akasari wanda suka damu da al'amarin addini za ku ga su ne suke zama lafiya a wannan duniyar amma wanda addini baya gaban su sai ga Allah bai fai barin su su zauna lafiya ba sai ku ga Allah ya jarrabu mutum da cututtuka ana ce hawan jini galibi abinda ake cewa yana kawo hawan jini aka ce shine yawan damuwa ko to yanzu wanda yasa addini gaba yana ruwa shi da wata damuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da wani al'amari ya dama shi manzo Allah da yayi sallan nafila raka'a biyu shikenan komai sai ya huce duk lokacin da ka shiga damuwa idan ka dau alqur'ani ka karanta sai Allah ya yaye ma tunda Allah ya kira shi da suna shifa'ul lima fi sudur Allah ya ambaci zikiran nan da muke karantawa cewa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da zikirin Allah zukata suke nutsuwa wanda ya samu kanshi a haka wata damuwa za ta zo ta lillife shi har a ce ma an auna jinin shi a ce jinin shi ma ya hau kun gani wani a ce suga wani a ce gout ya ba zai ci nama ba shi haka zai zauna yau shi da nama sai kallo kaga duk wannan matsaloli ne Allah duk sai kautar da mutum daga wannan cututtukan ni ban ma taɓa sanin da wannan cutar ba sai wani lokaci da muka dan ci nama da wani mutum a wajen wani mahauci ni lokacin sallah yayi muka tashi zamu yi alwala ni na mike shi sai kansa tashi sai ke ce min kila kwana kamu da gout na ce me gout sai ce wai wata cuta ce wanda in ka ci nama wai zai gabaguwanka ta rike sai ni haka ban masanta ba to kun ga duk mutum in yana kallon ire-iren waɗannan addini shi ne za ka rike ka zauna lafiya an gane to wannan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake faɗa shi yasa nan mala yake cewa ma'anan shi kubutar da ni daga dukkan musibu da suke addabar jiki da kuma cututtuka faɗin shi da yake cewa afini fi sam'i Allah ka bani lafiya game da ji na wa fi basari da kuma gani na shi yasa nan aka ce khasun ba'da amin an yi abin da ake kira al-khas ba'da al-am domin jiki kunne da ido dai yana cikin jiki amma sai aka sake keɓanta su da wata magana ta daban fa qauluhu fadassa sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa badani ba ni lafiya game da jikina shamilul likullil jism ya kunshi dukkan jikin gaba daya walakin qassasa hatainil hasatain amma sai yake banci waɗannan hasa guda biyu wato waɗansu ala da ake kallo da su da kuma wanda ake ji li'annahuma at-tariq ila al-qalb domin su ne hanya wadda take zuwa zuciya allati bi salahihi yasluhu al-jasad wanda da gyaruwarsa ne jiki yake gyaruwa kulluhu gaba dayansa wa bi fasadihi da bacin jiki ne yafsudul jasad kullu jiki yake baci da bacin zuciya ne jiki yake baci gaba daya annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda yake cewa inna fil jasad mudga idza saluhat saluhal jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a cikin jiki akwai wata tsoka idan ta baci dukkan jiki ya baci idan ta gyaru jiki ya gyaru to sai ji da gani su ne abubuwan da suke aikawa zuciya saƙonni waɗanda za su gyara ta da kuma waɗanda za su gurɓata ta to tunda ko su ne hanyar da zuciya take gyaruwa take ingantuwa da su ashe sun tantanta a kebance su da wata magana ta daban sauraron abin da zai amfanar da kai shine za su aika wa zuciya wannan amfanin ita kuma ta gyaru sai jiki ya gyaru ganin abin da zai amfanar da kai a duniya da lahira shine za su aika wa zuciya wannan sakon ganin zuciya ta karba ta gyaru ta ingantu to dan haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake banci ji da gani saboda muhimmancin su tare da cewa su ma a damfara suke da jiki tare da cewa ga wata addu'a san yayi a gefe ta cewa Allah ka bani lafiya a jiki na gaba daya to shine yake cewa sai addu'a ta gaba shine hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sab'a marrat ita kuma wannan ana maimaita ta sau bakwai kullun ana maimaita ta sau bakwai da safe kuma ana maimaita ta sau bakwai din da yamma safe da yamma kenan ko to shine yake cewa hasbi Allahu ma'ananta shine Allah ya isar mini kenan kina mika dogaran ki ga Allah La ilaha illa huwa babu wani abun bautatawa bisa ka tantanta sai shi alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa huwa rabbul arshil azim kuma shine ubangijin al'arshi mai girma sahabi al-hadith sahabin da ya rawaito hadisi huwa Abu Darda radiyallahu anhu shine Abu Darda Allah ya kara mar yadda waja'a fil hadith ya zo a cikin hadisi anna man qalaha wanda dai ya fadi wannan addu'a shine yusbihu lokacin da ya wayi gari wa hina yunsi da lokacin da ya kai yammaci sab'a marratin ya maimaita so bakwai kafahu Allahu Allah zai isar masa ma ahammuhu abinda ya dame shi min amrid dunya wal akhirah na al'amarin duniya da lahira idan kika karanta ta so bakwai da safe Allah madaukakin sarki zai isar miki da dukkan wani abin da zai zo ya dugun zumaki ya sa ki cikin damuwa sai Allah madaukakin sarki ya kawo miki wannan abin da sassauci sai inda ba zai dugun zumaki ba ba zai sa ki cikin rudani ba ba zai sa ki cikin damuwa din ba idan kika karanta da yamma sai Allah ya isar miki daga dukkan wani bakin ciki da dukkan wata damuwa da za ta same ki daga wannan lokaci yamma din har zuwa wayewar gari sai Allah ya dige miki gaba sai Allah ya isar miki to kun ga irin wannan addu'o'i sun dace ma a wannan lokacin kowa ya lazance su yayi ta yi saboda ana cikin wani yanayi na damuwa ma zai yi wahala rana ta fito ta fadi wani abu bai zo ya jefa mutum cikin damuwa ba kuma abin ya shafi maza da mata musamman mata kusan alal hakika mu muke ganin abubuwa sai ga mata ta ma sallama ta zo ta gaya ma damuwarta wata ta ce matsalarta da miji wata ta ce matsalarta da abuyar zama wata ta haka dai kowace kowa damuwa ta damu kowa da kowa to ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa idan kika karanta so bakwai duk wani abin da zai zo ya dame ki Allah sai ya shige miki gaba ya isar miki kin ga bai ma zo ba balle ya dada miki hankalin ina fata an gane to wannan shine ake karanta ta so bakwai da safe a kuma karanta ta so bakwai da yamma to shine yake ta sahabi al-hadith sahabin da ya rawaito hadisi din shine Abu Darda Allah ya kara mishi yadda sai yake cewa waja'a fil hadith wai nan ba kwa ji ne aywa waja'a fil hadith ya zo a cikin hadisi anna man qalaha wanda ya fade ta hina yusbihu wa hina yumsi sab'a marrat kamar yanda muka fada Allah zai isar mishi kauluhu fadasa da yake cewa hasbi Allah ay kafani Allah ta'ala fi kulli shay Allah ya isar mani daga dukkan kowane abu kun san akwai wata kususiya da Allah yake fanci musulmi da ita duk lokacin da wani abu ya taso ma in ka ce ka kai dogaranka ga Allah to anan take sai kaji Allah ya sa masa sautin abin da ya dame ka. To da yawa mutum zai zo ya zalunce ki, ko sai ki ce Allah ya isa kaje na barka da Allah, kina fadin wannan ke kanki sai kin zo ni dan sauci a ranki, sai kiga kamar komai ma ya wuce yanzu kin barke da Allah. An gane? To anan shine abin da mallaka yake nufi, yake cewa da kika ce hasbi Allah dinnan, kamar kin ce Allah ya isar mana ma ga kowane abu, duk abin da ya san karo ni dai ni na fawara lamarina ga Allah. Kauluhu fadarsa da yake cewa alaihi tawakkaltu, gare shi na dogara, ai ita mato na mika jingina ta ga Allah, shine manufa. Kun ga ko Bahaushe ma yana cewa wanda ya jingina ga Allah shi ya jingina da me, shi ya kama babban bango. To wannan shine. Sai addu'a ta gaba. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfizni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi, wa a'udhu bi azmatika an ughtala min tahti. Wannan sahabin da ya rawaito wannan hadisi dai shine Abdullahi dan Umar, Allah ya kara maryata, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karanta wannan addu'a safa da yamma. Ga abinda addu'ar take kunshe da shi. Allahumma inni as'aluka al-afwa, ya Allah ina roƙon yafiya daga gare ka. Al-afwa shine yafiya ko rangwame, an gane? Kina roƙon Allah madaukakin sarki ya yi miki rangwame. Fi dini as'aluka al-afwa wal afiyata, Allah ina neman afuwa a gare ka da kuma lafiya. Fi dunya wal akhirah, a duniya da lahira. A duniya ina neman rangwamen ka, afuwa. Ma'anan afuwa a duniyan te shine Allah ya sassauta miki al'amuran rayuwa. Akwai wanda za ku kalla ku ga komai nashi cikin tsanani yake yi, abincin da ake samu a wahalce ake samu, sifar da za a samu a za a sa a wahalce, gidan mahallin da za a zauna a wahalce, rayuwar dai ba sassauci gaba ɗaya, ta kowane ɓangare zafi. To irin wannan kina roƙon Allah madaukakin sarki ya sassauta miki rayuwa a duniya, an gane? Wata sai ku ga rayuwar cikin tsanani take yinta, ba wani ɓangare da za ta kalla ta ji shi cikin sauƙi take. Yafiya da rangwame a lahira shine Allah ya lillibe ayyuka na sharri da mutum ya aikata, ya dube shi da rahama, ya ce tafi gidan aljanna. To kun ga shi wannan addu'ar ta kunshi alkhairan duniya da lahira gaba daya. Sai kika kara da cewa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya, ya Allah ina roƙon rangwame din dai daga gare ka, yafiya, kika kara nanatawa, wal afiyata da kuma samun lafiya, fi dini a cikin addini na, wa dunyaya da kuma duniya ta gaba daya. Kina neman Allah ya miki sassauci a cikin al'amarin addini, kuma Allah ya miki sassauci a cikin al'amarin lahiraki. Kina neman Allah ya miki sassauci, kina neman Allah ya baki lafiya a cikin addini, ya kuma baki lafiya a rayuwarki ta lahira. Kun ga kamar an sake maimaita dai abin da kika faɗa a baya. Domin Allah madaukakin sarki sassaucin da zai yi miki a cikin addini shine ki samu kanki cikin addinin, wanda duk Allah ya wato Allah ya kama kina roƙon Allah ya tabbatar miki da imani a cikin zuciyarki. Domin mai imani da Allah shi abin da yake kallo dukkan abin da aka ce addini ne, shi sassauci ne a wurin shi, yana karsashi, yana cikin nishadi, zai tashi yayi wannan abun. Misali za ku samu shi mumini ko mumina a cikin yin sallah, a nan ne suke samun hutu a rayuwa. Tunda mun faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan wani al'amari ya bujiro masa zai tashi ya kabbara sallah. Kuma mun ga yanda sahabbai bayan sallolin nafil farilla yanda suke yawaita sallolin nafila mutum sai kwana yana sallah tun farkon dare har hudawar alfajir qiyamul layl ake yi gari jiki bai gajiya ba an gane amma ku lura ku ga waɗanda su addini baya gaban su shi mutum abin da yake kallo an ya gama sallar anan ne zai samu hutu amma shi mumini a cikin sallan ne yake samun nishadi da karsashi da samun hutu sai kaje mutum yana cewa kaga har lokacin sallar azhar yayi ko eh bari da in tashi in yi sallan nan in huta kaga wannan ba alama bace ta imani shi mumini a cikin sallan ne zai samu hutu ba wai in ya gama bane zai huta kaza za ku ga mutum yana sallar baya so ya daina bayan ka bada farilla sai mutum yayi ta nafila yayi ta nafila baya so ya daina saboda anan ne yake samun hutu da nishadi da jin dadi a rayuwa to in Allah ya baka lafiya a cikin addini shine sai ya sama ruhin imani yanzu ba azumi aka tashi da shi ba na ranar 10 ga watan al-Muharram waɗanda duk suka tashi da wannan azumin ba sa kallon shi a matsayin wata wahala kishirwa da yinwar ba ita bace gaban su abinda ke gaban su ladar da Allah zai bada shine a gaban su to kun ga duk irin wannan shine mutum yake samun hutu da nishadi a cikin addini sai ke cewa wa ahli Allah kai mani sassauci ka kuma bani lafiya cikin iyali na wa mali da kuma dukiyata sai Allah ya barka da lafiyar taka sai Allah ya barki da lafiyar taki da nishadin ki da komai sai kuma a jarrabe ki ta bangaren iyali ga ki da lafiyar ki amma ga ki san kin kwana a asibiti wanta tana asibiti subhanallahi lafiya ita lafiyar talau amma danta ne yake figar ruwa to kin ga in kika yi wannan addu'a duk kin roki Allah ke da karan kanki da iyalin sai sai wa mali da kuma dukiyata babban abin da yake zuwa ya dugunzuma dan adam bai san abin da zai taba mar dukiya dukiya bala'i ce wanda duk Allah ya bashi ita ya zarrabe shi mutum zai gama rayuwar shi ya kare wannan dukiyar ita yake gadi ya ki jinin wani abu ya zo ya taba ta to in kina wannan addu'ar Allah sai ya tsare miki dukiyar taki yan sana'o'inki da kike yi a cikin gida sai Allah ya sanya musu albarka galibi sana'o'in mata kila ba su wuce su magi su gishiri su omo su dan abin da ake nema dai ko kina nan zaunan sai Allah ya sanya musu albarka sai ki ga a cikin gidan naki abin da kike samu a wannan yan sana'ar in Allah ya sa mata albarka wanda zai fita waje yana nema ba zai samu abin da kika samu ba to kin ga anan Allah ya amintar da ke ta bangaren dukiya kuma sai ayi shekara da shekaru wata asara bata zo ta shafi dukiyar ba sai dai gaba kawai take yi kin ga me kike nema to wannan shine sai ke ta Allahumma sir aurati ya Allah ka sitirce min tsiraitina tsiraiti iri biyu ne a musulunci akwai haddi na shari'a wanda aka ce namiji ya rufe akwai haddi na shari'a wanda aka ce mace ta rufe ita mace ga sahihiyar magana duk jikinta al'aura ne ko ina so ake ta rufe Allahumma wajen sallah ne aka ce ta iya bude fuskarta amma yayin da take gaban waɗansu wanda ba muharramanta ba aka ce ko fuskarta kar su gani saboda fitina sai aka ce sai aka ce wa amin rau'ati kuma kina roƙon Allah cewa ya ubangiji ka amintar da rau'ati shine fargaba na fargaba shi ma musiba ne wani idan ya wato wani idan ya samu kansa cikin fargaba wani abu ya zo kai tsaye da an ce so da yawa da an ce an zo an gaya wa mutum an ce wane ya mutu sai ga mutum fargaban wannan sai sa sai mutum ya fadi shi ma sai a dauke shi sai a yi asibiti da shi to irin wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake roƙon Allah ya amintar da fargaban shi to da yawa mutum zai mutu sai a rika shakkun cewa wanta kar a gaya mata eh a halin da take ciki dai a yanzu kar ku fadi mata saboda da an gaya mata wani abu zai iya biyowa baya an gane to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake roƙon Allah ka amintar da fargaba na ya zamana duk wani abin da za a zo a gaya min to ba zai sa ni fargaban da za ta kai ni ga na samu kaina a wani yanayi ba wani yana da juriya wani ba ya da juriya da an zo aka dagon zama miki cewa mahaifiyarki ta mutu tun da gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma an yi haka an dawo daga yakin Uhudu wanda a wannan yaki aka rika yaya ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an kashe shi to wannan yasa mata da ba su fita yakin Uhudu ba hankalinsu ya tashi to daga baya sai labari ya zo cewa ba a kashe manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba a kashe shi ba shikenan a lokacin da manzo Allah ya dawo daga yaki mata suka yoda fifi suka fito tariyar annabi sallallahu alaihi wasallama akwai matar da ta tunkari ma'aiki alaihi salatu wasalam tace ya ma'aikin Allah ganinka ya faye min komi a duniya shine sai take tambaya take cewa ina mahaifinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mata an kashe shi a wajen yaki sai ta yi kabbara tace Allah ka karbe shi a matsayin shahidi sai ta yi tambaya tace ina dan uwanta sai manzo Allah yace an kashe shi shi ma ta sake tambayar ina wane an kashe shi kowanne sai ta yi mar addu'a tace Allah ya karbe shi a matsayin shahidi sai kuma ta ce ina mijinta sai manzo Allah ya ce shi ma an kashe shi sai ta yanke jiki ta fadi shine ma manzo sallallahu alaihi wasallam yake ta inna zawjal mar'ati la makan kai miji a wajen mace yana da girman matsayi a ce babanki ya mutu baki fa yanke jiki kika fadi ba sai babar a ce mahaifi a ce dan uwanki a ce wane ne amma da aka ta tambaya ina mijinta shi ma aka ce an kashe shi manzo Allah sai a gaban manzo Allah sai ta yanke jiki ta fadi manzo Allah yake ta inna zawjal mar'ati la makan lalle mijin mace yana da matsayi a wajenta to irin wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta ya Allah ka amintar da fargabana duk wani abin da aka gaya min kada fargaban ya sa in samu kaina a wani yanayi Allahumma hafizni min bayni yadayya ya Allah ka kiyaye ni ta gaba gare ni saboda ai tafiya kike gaba gare ki baki san menene a gaban ki ba inda zaki dora kafa ki taka shin kin san abin da zaki taka yanzu mutun yakan tafi daji wani wurin da baka san da kaya ba kawai da ka taka sai kaya ta soke ka to kar ku manta akwai waɗansu halittun Allah wanda su sun fi kayar yanzu kunama da Allah zan kika ne ga kafa kika taka kunama yaya in ta zabga miki ƙarfi kin ga ai aiki ya lalace ko to shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Allah ka kiyaye ni min bayni yadayya ta gaba gare ni wa min khalfi kuma Allah ka kiyaye ni ta baya tafiya kike yi baki san me ke bayan ki ba galibi waɗanda suke son su cutar da mutum ko su yi mar illa ta gaba suke tariyo shi ko ta baya ake tariyar mutum to sai kika roki Allah gaba gare ki Allah ya tsare miki gabarki Allah ya tsare miki bayarki wa an yamini ya Allah ka kiyaye min dama ta saboda ai nan kawai kike kallo biki san me ke dama ba wa an shimali ya Allah ka tsare min hagun dina wa min fauki Allah ka tsare min sama baki san me zai biyo ta sama bai cutar da ke wa a'udhu bika wa a'udhu bi azamatika kuma ina neman ya Allah ka tsare ni da azamarka an ubtala min tahti kar a biyo ta karkashina ai mini illa a cutar da ni ta karkashina to kun ga kenan yanzu wannan addu'ar ta shafi Allah madaukakin sarki ya baki kariya ta dukkan bangarori na rayuwa karki manta kin fara da cewa Allah ya miki sassauci ya kuma baki lafiya a duniyar ki da lahiraki kun ga nan Allah sai amintar da ke daga dukkan waɗansu cututtuka kuma Allah ya miki sassauci a rayuwa dukkan abin da kika tunkara ba zai zo miki cikin tsanani ba sai ya zo miki cikin sauki kamar yadda na yi bayani akwai wanda Allah yake kaddara rayuwarsu rayuwar azafi ake yin ta ba wani abin da za ta kalla ta ce tana da sassauci a kan shi a tsaye ba dadi, a zauna ba dadi, a kwanta ba dadi, gida ba dadi, waje ba dadi, abokanan zama ba dadi, ta ko ina haka ake rayuwar ko? To kin ga in kika lazamtu wannan ko menene Allah duk sai ya sassauta miki. Ki roki Allah ya baki kariya ta gaba, ta baya, ta sama, ta ƙasa, ta gefe. Kaga me kike nema? Kin zama cikin amincin Allah a koda yaushe ko? To wannan shine sahabin da ya rawaito wannan hadisi shine Abdullahi dan Umar. Qauluhu fadin sa da yake cewa al-afiyata ay man afahu Allah wanda Allah yayi masa yafiya wa afahu yayi masa sassauci. Sai ce wal ismu afiyata sunan da shine afiya wa hiya daf'ullahi min al-abdi al-asqam shine Allah ya ingijewa bawa cututtuka da bala'o'i. Amma su'alul afiyata fi din, amma tambaya dangane da lafiya a cikin addini, wa hiya dufa'ullahi kullu ma yushinu dina wa yadurra shine Allah ya ba mutum kariya daga dukkan abin da zai zo ya gurbata ma addini ya kuma cutar da shi. Abinda dai zai zo ya gurbata wa mutum addini ya kamata a kalle shi a matsayin bala'i da musiba. Shi kamar yanda Allah ke cewa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, Allah kullun yana nufin ku da sauki, Allah baya nufin ku da tsanani. Sai Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, Allah bai sanya muku kunci a cikin al'amarin addini ba. Shi yasa wani malami yake cewa duk abin da kaga akwai kunci da wahala da musiba a cikin shi yace to wallahi ba addini bane ba. Shi addini sauki gare shi. Kuma in kuka kalla za ku ga galibi yan bid'a waɗanda suka kirkiro abubuwan da babu su a cikin addini suka kakaba su a matsayin addini, za ku ga sun fi kowa shan wahala a rayuwa. Yanzu misali abin da ya tabbata a karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar 10 ga watan Al-Muharram shine azumi ake yi. In kai azumin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai kankare ma zanubin shekarar da ta gabata. To amma ku danganta masu yin azumi da kuma waɗanda suka kirkiro bid'ar Ashura ta yanda suke kallanta a matsayin rana ce ta bakin ciki, ku duba ku ga yanda suke ɗaukar wuka ko takobi su rika tarawa kansu, ko mutum ya ɗau ƙarfe ya rika bugon kanshi da kanshi, wai yanda jinin Husaini ya zuba shi ma nashi jinin sai ya zuba. Yanzu nan akwai hankali, akwai tunani a nan, akwai addinin musulunci shi zai ce ka zubar da jinin kanka da kanka, addinin da ya ba jini kariya ta kowane ɓangare. To kun ga duk ire-iren waɗannan, duk abin da ka ga akwai kunci da tsanani a cikin shi ba addini bane ba. To wannan shi ne. Sai ke cewa wa amma fil ahli, amma abin da ya shafi iyali, fahiya da fa'ullahi shi ne Allah ya bada kariya, kullama yulhiku ahlahu duk abin da zai riski iyali minal balaya na bala'o'i wal askam da cututtuka wa gairu zalik, kamar yadda muka yi bayani. Roƙon da kika yi wa Allah ya baki wato ya miki sassauci cikin iyali shi ne Allah ya tsare su daga dukkan cututtuka, kaga sai ki zauna lafiya. Ke lafiyar ki lau kina amfani da lafiyar cikin bauta wa Allah, kuma ƴaƴanki da iyalinki lafiya lau, kowa zai tashi cikin ƙoshin lafiya su yi wanka su tafiyar su makaranta. Sai dai ki riƙa jin cututtuka a wasu wuraren kawai, wane yana zazzaɓi, wanta ɗaya tafi gan ruwa take, amma ke naki ƴaƴan sakamakon addu'a da kika lazamta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya tsare ki kuma ya tsare iyalinki. Kin ga me kike nema? Alkhairai 10 da 10 sun zo sun tattara a tare da ke. To shine yake cewa wa la zalika wa am wa ghairu zalika da wannan wa amma fil mali, amma abin da ya shafi dukiya, fa hiya dafa'ullahi kullama yadurru malahu minal ghad, shine Allah ya ba mutum kariya daga dukkan abin da zai cutar da dukiyar mutum, na daga dirmiya wal har kota dirmiya a ruwa, walhar ko ta kone wasarika ko balawo yazo ya dauke wa gairu zalika da dukkan dai wadansu abubuwa min anwa'il awaridil mu'ziya daga dukkan wadansu al'amura masu cutarwa sai Allah ya amintar da ke ta bangaren dukiyar ki ya zama na kullun habaka kawai take yi wanda alhamdulillah zaka ga galibi matan da suka yi riko da addini sai kaga Allah ya sanya musu albarka cikin neman su na sha ganin mata wanda zaka gama ta a cikin gidanta Allah ya daukaka ta ya sanya wa neman ta albarka kuma a gidanta anan take neman duk wasu abubuwa zata aika a saro mata ne ta zo ta kasa amma yini ake shiga gidanta a siyo kaza a siyo kaza kuma da shekara da shekaru baka taba jin wani bala'i yazo ya sauka akan dukiyar ta ba a cikin gidan zaka ga manyan kadarorin da ta mallaka fili wa wuri kaza nata ne ita ta gina gida kaza eh wanda kusan an yi wani lokacin da irin motocin nan na haya da ake yi irin computocin nan an yi wani lokacin da duk sun kaga computer a garin nan sabuwa wadda ake haya da ita da kafinta ka suka zance ta hajja wanta ce an gani to kun ga duk wannan wani nasibi ne daga Allah ko ba haka ba to sai Allah ya amintar da ke ta bangaren dukiyar ke shine abinda mala yake nufi a nan wurin to shine yake cewa qauluhu fadan sa da yake cewa aurati Allah ka tsare min al'aurata ko wa hiya kullu ma yasuma yastahaya minhu idza zahara in aka ce al'aura shine dukkan abinda in ya bayyana za a ji kunya shine ake kira al'aura wal auratu min ar-rajul al'aura namiji ma baina surratihi ila rukubatayhi namiji idan ya rufe cibiyar shi ya rufe kwabrukan shi shikenan al'aurar sa ta rufu in yayi sallah a haka nan sallar shi tayi amma malamai suka ce an so ya dan kara da yafa wani abu a saman jiki amma inda zai rufe ba a ga cibiyar shi ba kuma ba a ga gwiwoyin shi ba kwaurika sun shige in yayi sallah a haka nan sallar shi tayi sai yake cewa minal hurrati dangane da mace diya wadda ba baiwa ba jami'a badaniha al'aurata shine ta rufe dukkan jikinta gaba daya illal wajhi wal kaffain sai dai fuska da tafukan hannuwa idan ba fuska da tafukan hannuwa ba ko ina a jikinta so ake ta lillibe shi sai yake cewa wal afdal amma abinda aka fito ta gaddiya tuhuma su ma fuskar in so samu ne ta sa niqabi ta rufe ta kun gane abinda yake nufi anan ita mata duk jikinta al'aura ne ko ina ta rufe malamai suka ce sai dai fuskar ta da tafukan hannuwanta wannan in ba ta rufe ba ba laifi sai wasu malamai suka ce amma ta rufe su din shi aka fito saboda barin su abu dan nan ne fitinar take dan fitinar tana farawa ne daga kallon fuska an gane anan ne ake tantance mai kyau da mara kyau anan ne fasikan mutane suke samun hanyar da za su tuka suwar su a tattare da mace amma in ta rufe kaga ba a san ko wace ce ba dai sai sa wasu malaman suka ce musamman a wannan zamanin da fitintinu suka yi yawa to mafi alkhairi mace ta rufe fuskar ta shine mafi alkhairi kuma wallahi hakan shine zaman lafiya jiyan nan nake tattaunawa musamman wani mutum yazo ya samu yace abubuwa suna nan suna ta faruwa manya-manyan mutanen nan da kake ganin su manya-manyan masu kudin nan manya-manyan masu fada a jin nan waɗanda ake kallon su cikin manyan riguna cikin manyan motoci kiya-kiya sune masu fada a ji yace to kuma a gefe daya sune manyan mabarnata akwai waɗanda sun tanadi kawalai na musamman sun aje duk inda aka ga wacce mata mai kyau sai an kawo musu tallata kuma wallahi in ba Allah ya kubutar da ita ba sai sun samu abin da suke da bukata a tattare da ita in suka in tayar da ta fada tarkon su sai in Allah ya kubutar da ita wallahi to amma fuskar ki a lillibe ba a ganki ba ma balle a san ko wace ce wani lokaci nayi wa mata lakta sai aka kawo min wani al'amari cewa da Allah a ƙara jan hankali wasu abubuwa da suke ta faruwa. Akwai bayar Allah ta taho da hijabinta da komai cikin dare bayan sallar isha'i da littafanta akan hanya za ta tafi makarantar Islamiya ta je ta koyo addini. Kawai wani mutum ya faka da babur da wani dan tsohon babur din shi. Hajiya ina wuni sai ta dage kanta sai ta yi banza da shi sai ta wuce. Sai sake taryar gabanta. Ina wuni sai da dai bata ce mar komai ba. Sai kuddo ne kudi naira 30,000 yace dama Alhaji ne yace an a kawo miki in dai har zaki yarda din a dauke ki a kai ki dai ga 30,000 din ma dai yace a kawo. Da ta ji haka sai ta fara sulfa mar a shaliya. Sai ja babur din shi da dare bata san kowane ne ba sai ya gudu. To yanzu anan abin tambaya ku kalli yanayin yanda talauci ya zo ya mamaye mutane. Ku kalli yanda mata suke zaune a cikin gidajensu a halin yanzu. Wata sabulun wanka ma yana nema ya fi karfinta. Ba wai ta abincin da za ta ci ba da kyar abincin da za ta sha. In ba imanin gaske gare ta ba wace ce za a gittawa 30,000 lokaci guda shaidan bai shiga ta karawa cikin al'amarin ba. To abin mamakin da ta zo makaranta sai take gaya mata. Take ce musu ni kun ji wani abu da ya faru a kaina. Sai wata ta miƙe ta ce to ai ni ma shekaran jiya an mun haka. Wata ma ta ce ni ma an taɓa min sai zamana ashe abin ya zama gama gari kawai. Manyan mutane ƴan iska wanda ake kallon su ne manya su ne masu faɗa a ji in dare kuma su ne manyan maɓarnata. Kuma sun yarda duk abin da Allah ya ba su na kuɗaɗe da dukiyar da suke da ita su yi amfani da ita wajen cimma bukatarsu. Kuma abin bai tsaya ga wai sai ƴan mata ko zawarawa ba har su matan aure duka gaba ɗaya abubuwan fitinar tana zuwa ta haɗa da su. To kun ga irin wannan in kuka lazamci waɗannan addu'o'i duk Allah sai ba ku kariya. Kuma mace da malamai suke cewa a wannan zamanin ɗin da ake ciki. Tunda duk malamai sun yi kilafa an ce fuskarta da tafukan hannayenta in ba ta rufe ba ba komai sai aka ce amma mafi zaman lafiyarta in sun samu ne ta rufe ɗin shikenan sai ki zauna lafiya. Ina fata an gane. To shine abin da mala yake magana a nan wurin. Sai yake cewa wafil kadamai ne wajen abin da ya shafi daga digai kaulani shi ma akwai maganganu guda biyu. Wasu malaman sun ce daga diganta wanda take takawa san bata rufe su ba babu laifi amma dai ya zamana kwaurukanta dai duka ta rufe amma ƴan bakin sawun kafarta in bata lullube ba suka ce wannan babu laifi. Wakila wasu malaman suka ce a jami'a badani ha duk jikinta ma gaba daya duna istisna'in ba wani wuri da aka ce ban da shi. Kenan wasu malaman suna ga in so samu ne samu safa kafar ki ma ita makar a gani. Ku fahimci yadda matsalar take. Jikin mata gaba ɗayan shi al'aura ne amma akwai inda malamai suka yi saɓani shine fuska da tafukan hannaye. Wasu sun ce ba dole ba ne sai ta rufe. Wasu kuma sun ce a'a saboda gudun fitina shi ma ta rufe ɗin. An gane. Sai yake cewa wa minal ummati misal ar-rajuli ma'a bataniha wa zahariha dangane da abin da ya shafi baiwa ita kuma kwatankwacin namiji ce. Ma'a bataniha ta lillibe cikinta wa zahariha da bayanta. Sai mala yake cewa fa sahihu yake cewa magana mafi inganci wal qaulul haq magana ta gaskiya anna almar'ata kullaha awra ita mace dukkaninta al'aura ce hatta wajhaha wa kaffaiha hatta fuskar dinta da tafukan hannayenta din ta lillibe liqaulihi ta'ala saboda fadin Allah ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Malam yake ce malam ya kafa hujja da wannan aya cewa mace ya kamata a ce jikinta ta lillibe saboda Allah yana cewa ya kai annabi ka gayawa matayenka ka gayawa ƴaƴanka wani ta'il mu'minina ka gayawa matayen mu'minai yudinina 'alayhinna min jalabibihinna ta rika zubo mayafansu shine jilbab hijabi mai fadi su zubo shi tun daga sama shine ya sauka har kasa. Allah yace zalika adana an yi urafna, wannan shine yafi kusa da iya gane su. Wanda karkashin wannan malamai sun yi maganganu, Allah yace shi yafi kusa a iya gane su. In ku an gane su falayi uzaina fa za a cutar da su ba. Saboda me? Saboda Allah madaukakin sarki yana cewa inna ja'alna shayatin awliya lilladheena la yu'minun. Har kullun su shaydanu, mutane da aljannu, abokanan tafiyar su sune wanda ba su da imani. Wanda din ya ganki cikin suturarki, cikin hijabinki, ya san ke ba irin tasu bace ba. Allah sai ya sa miki kariya da wata sulda da wani ginshiki tsakaninki da shaydanu na gefe. Za ku ga wanda duk aka ganta cikin kamalarta, cikin hijabinta, cikin nutsuwarta, su fasikan mutane sun san ba irin tasu bace ba. Shi yasa Allah ya ce ku shiga cikin hijabanku, ku rufo tun daga sama har ƙasa, kar a ga ko ina. Shi yafi kusa da iya gane cewa waɗannan matayen muminai ne. In ku an gane su falayi uzaina ba za a cutar da su ba. Za ku ga har kullum fasikan mutane suna neman fasikan mata ƴan uwansu ne kawai. Kamar yadda Allah ke cewa al-khabisatu lil-khabisin, ko gurbatattu mata, abokanan haɗinsu su ne gurbatattun maza ƴan uwansu. Yanzu wadda za ta cire hijabi ta sanya matsatsun kaya, waɗanda za su riƙa bayyana tsiraicinta ta biyo titi tana tafiya, ai tana tallata kanta ne ga fasikan mutane. Amma ta san muminai masu imani ko kallanta ba za su yi ba, sun san ta gama watsewa. Haka su ma waɗanda suka fito neman mata, ba ruwansu da ire-iren waɗannan masu hijabin, sun san ba irin nasu ba ne, muminai ne. Saboda haka suna yi itibari da waɗannan ɗin da su ne abokanan haɗinsu. Shi yasa aka wayi gari, kawai yarinya ba inda za ta kawo sai ta hau express. Ba wani wuri za ta bafa, haka za a yi ta kewaye gari da ita. Shi kuma ɗan iskan da ya ga an wuce inda ɗan babur ɗin shi ne sai ya taka ya bi da gudu, in mota sai ya bi da gudu, sai ya riƙa fitila, sai kenan sai ya tsaya. Wannan ɗan express sai ya sauke ta, ko kuma ta je ta tsaya bakin titi kawai. Kai ka ce tana jiran nafen ne ko wani abu, kuma wallahi ba wannan take jira ba. Sai ga shi mutum zai wuce a wata kyareriyar mota, da ya hange ta kawai sai taka birki. Hajiya ya ake ciki ko tsaye, wallahi zan ɗan je nan, to ko za a ɗan rage miki hanya? Eh, shi kenan sai ta shiga. Allah ya kyauta. Wani manta na lokaci ina Kano, wani mutum ya ɗauki wata ashe aljana ce, irin waɗanda ake cewa ƴan ɗaukar amarya ake cewa da su ko me? Su a Kano suna ce da su ƴan ɗaukar amarya. Kawai bayan magariba mutum sai ya zuba mai a mota sai ya shiga kawai bin titina, da ka ga wata a gefe a tsaye kawai sai ka faka. Hajiya, ko za a rage miki hanya? Sai ta ce to bismillah, a iya rage mini, ni ga unguwar da za ni. Sai ta ce ai ba komai, shi kenan sai ta buɗe ta shiga gaba. Kuma suna cikin tafiya sai ta yi to maimakon in kai ki unguwar taki da za ki abin ga, me zai hana ga wani gida na can mu ɗan biya mu huta? Sai ta ce a to in haka ne, ni ma ai ga ina da wani gida a can da Allah, ko can za mu je? Ba kowa ta ce eh, ni kaɗai ce kuma gida na ne. Sai to shi kenan mu je. Shi kenan suka je, ya ga gida ne lafiya lau a kyankyare, da tiles, da kayan kallo, da gado, da katifu, da kushin, da menene, an shirya ɗaki lafiya lau. Shi kenan ya kwale ƴar babbar rigaci ya zauna a kan wani dogon kushin, da zauna sai barci ya ɗauke shi. Wallahi sai da gari ya waye, kawai ƴan unguwa sun fito kawai suka ga mutum ga motar shi ta a gefe, shi kuma ga nan a kan bola a kwantena ta barci. Wallahi ashe aljana ce aka zo, kuma abin mamaki unguwarsu ce kuma an san shi. Aka daddabe shi, alhaji lafiya, tashi tashi lafiya, ya tashi yadda ce. Subhanallah. To Allah ya kyauta. To shi ne nan Allah madaukakin sarki yake faɗa. Kalabin Abbas, Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya ƙara mishi yadda yake cewa amara Allahu nisa al-mu'minina, Allah ya umurci matayen muminai idza kharajana min buyutihinna in sun fito daga cikin gidajensu fi hajatin dangane da wata bukata an yugaddina wujuhihinna lillibe fuskokinsu min fawqi ru'usihinna tun daga saman kawunansu bil jilbab su sa mayafai waydini waybdina aynan wahidan abdullahi dan abbas yace su rufe har fuska amma su bayyana ido guda to amma mu kalli maganar abdullahi dan abbas abinda yake ta idan mata ta fito fi hajatin dangane da wata bukata ta ta ashe a musulunci da Allah yake cewa mata wa qarna fi buyutikunna ku zauna a cikin gidajenku zaman mata a cikin gidanta shine mafi alkhairinta an tambayi Fatima menene mafi alkhairin ya mata sai ta ce karta ga wani namiji kar wani namiji ya ganta to amma a shar'anta mata tana fita daga gidan mijinta ne fita ta larura larura sai take fuddo mata daga cikin gidanta in ku aka ce larura shine akwai dai larura diniya dan cewa tana zaman aure musulunci bai hana ta tafa da zumunci da ƴan uwanta ba larura ce ko yawa wata ba ta da lafiya ta nemi izinin mai gida zan je in dubo wance na dade ban ga goggo na wance ba zan je in ganta duk waɗannan kun ga larura ce rashin lafiya larura ce dubo mara lafiya larura ne ziyartar iyayenta ta gano su larura ne to mata tana fita daga gidanta ne akan larura amma ba mata ta mai da gidan aure ya zamana nan ne wurin yawo ba kawai wani sai ya zo kawai sai iske gidan a kulle ina ta je a ce ai ta je unguwa ta ba da mukullin makwabta kaga wannan ai ba musulunci bane ba an gane to wannan shine nan abinda Abdullahi dan Abbas ya faɗa sai ke cewa wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna fadin Allah da yace kar mata ta bayyana adanta sai ga mijinta wa azamu jamalil mar'ati mafi girman wa azamu jamalil mar'ati wa zinataha fi wajhiha wa kaffaiha mafi girman abubuwan da suke bayyanar da kyawu a wajen mata dai shine a kalli fuskar ta a kuma kalli tafukanta wannan shine to tunda ku su ne mafi girman fitinarta ashe tunda an ce ta lillibe jikinta ya kamata a ce har fuskar ma ta rufe ai sai an ga fuskar sannan a fahimci mai kyau ce ko ba mai kyau ba ce ba sannan fasikai su samu damar da za su iya yin wani abu shine yake cewa qauluhu sallallahu alaihi wa sallama fadar Allah qauluhu azza wa jalla fadar Allah da yake cewa wa idza sa'altumuhunna mata'an idan za ku tambayi mata wani abun amfani fas'aluhunna min wara'i hijab ku tambaye su ta bayan hijabi zalikum ataharu liqulubikum wannan shi yafi tsarkake zukatanku wa qulubihinna da zukatansu hijabi anan gidanta ake nufi mata gidanta hijabinta ne in wani abu kake nema na a taimaka ma ya taimaka ma da dan ruwan sha ko a taimaka da dan wani abu in wani abu ne ku tambaya ta bayan hijabi salamu alaikum da Allah dan ni ko min wani abu kaza dan shikenan sai a ba dan yaro sai ya kawo ba tare da an shiga ba wa qalat aisha Allah ya kara mata yadda take cewa fi sha'ani safwan bin mu'attal al'amarin safwan bin mu'attal fi hadithil ifki a hadithin if take cewa fara'a sawadu insanin na'imun sai shi safwan bin mu'attal a lokacin an dawo daga yakin Banil Muttalik ana cikin tafiya aka yada zango a wani wuri dake a wannan yaki na Banil Muttalik shine yakin da manzo sallallahu alaihi wasallam shine yakin da munafikai suka fitar da yawa a cikin wannan yakin kuma shine yakin da Allah ya saukar da ya suratul munafikina a wannan hanyar a wannan yakin ne Allah ya saukar da wannan aya munafikai sun cutar da manzon Allah sun cutar da iyalin manzon Allah abinda ya faru ana kan halin tafiya sai aka yada zango a wani wuri dan a huta da dare to da aka dan huta ashe ita Aisha ummul mu'minina abun wuyan da yake fuskarta a da yake wuyanta sai ya balle ya fadi wato ba magana wato abinda ke faruwa ita Aisha ummul mu'minina sai ta tafi ta dan shiga daji haka ta dan tsugunna ta biya bukata ashe nan su kuma ba su san cewar bata nan ba kawai abokanan tafiyar sai suka tashi suka tada raƙumansu da ababan hawansu sai ayari ya kada yayi gaba raƙumanta wanda yake zanye da raƙumanta da yazo sai ya dauki darbuka sai dora a saman raƙumin akwai abin da ake kira darbuka dan daki ne wanda mata ake sawa a ciki shi sa yake tana ciki saboda mata ba su da nauyi a wannan lokacin da ya daga kawai sai ya dora sai ya jara raƙumin ashe ita ta tafi ta je ta dan biya bukata da tazo sai ta iske ba kowa da tazo sai ta kwanta a wurin ta ce na san dai in suka tafi suka gabana nan sa dawo to shi kuma akwai Safwan ibn Mu'addal sahabi ne shi kuma an baro shi a baya yana tahowa akan hanya sai ya ga duhu haka shine yake cewa fara aswadun sai ya ga wani duhu wanda yake mai girman gaske sai rika istirja'i yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yana take cewa na'iman ina bacci fa atani sai yazo mani fa arafani sai ya gane ni hina ra'ani lokacin da ya gane da yazo ya ga dan duhu duhu ya matso sai ya ga Aisha ce to dama ya santa tun kafin a saukar da ayar hijabi wa kana rani qablal hijab dama yana gani na kafin a saukar da ayar hijabi fastai qaltu sace sai na farka bistirja'ihi da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da yake fada hina arafani a lokacin da ya gane ni fakan martu wajhi bijil babi sai na lilibe fuskata sai na lilibe fuskata da mayafi na wallahi ma kallamani kalimatan bai mun wata magana ba wala sami'tu minhu kalima ban ji wata kalma daga bakin shi ba gaira istirja'ihi in ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nan da yake fada ba to anan abinda malai yake so ya kafa mana hujja anan cewa lalle akwai bukatar mace ta rika lillibe fuskarta masu cewa ya halitta ta bar fuskarta da tafukanta ba tare da ta lillibe ba gashi Aisha ummul mu'minina a lokacin da Safwan ibn Mu'addal yazo yace duk an yi gaba an barta yana ganin ta sai ya gane ta tana ganin shi sai ta maza ta saki hijabinta ita kuma sai ta lillibe fuskarta to shine abin da malai yake so ya kafa hujja da shi anan cewa ashe ya kamata matayen mu'minai a koda yaushe duk da an ce rufe fuskar bude fuskar ba laifi bane amma dan ki kubuta ki amuntu daga fitintunu na zamani in so samu ne samu dan niqabin ki riga rufewa din musamman lokacin da zaki gitta ko zaki tudanya da wadansu da ba muharraman ki ba ina fata an gane to ƴan uwa sharhin da aka yi wannan hadisi fa yana da tsawon gaske ko kuma an muka ce za mu yi ta tafiya a kai za mu kai kamar saboda ya mas dogon sharhi amma abinda nake ga mu tsaya daga nan sai dai tunda malam Allah ya masa dawowa ba mamaki kila ya karbi darasi satin gaba din in zai karba ya ci gaba to sai ya nuna mar inda na tsaya in yazo sai ya karasa muku sharhin hadisin sai kuma a wuce na gaba ko abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kurakuran da muka yi saboda karancin fahimta da ajizanci na dan adam Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon shi wanda ya assasa wannan alkhairi malam Hassan Yusuf Allah ka yi masa kayya ta alkhairi Allah ka amfanar da mu gaba ɗaya da abin da yake karantar da mu Allah ya yafe mana kurakuran mu anan ya kamata mu tsaya insha Allah sai sati na gaba din